Na tambayi sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda fa kultu nace ma balul haidi wa menene sha'anin ita mai haila ne ma balul haidi menene sha'anin ita mace mai haila taqadhu sawma tana rama azumi taqadhu sawma tana rama azumi wala taqadhu salata ba ta rama sallah wala taqadhu salata ba ta rama sallah wala taqadhu salata ba ta rama sallah faqalat sayyida aisha tace ah haruriyatun anti shinke baharuriya ce ma'ana ke kana daga cikin hawarijawa shi haruriya wani gari ne inda hawarijawa suka tare anan wannan wanda suke fito na fito da sayyidina ali shi da in mutun yazo da wani abu wanda kamar ake ganin kamar abin nan kamar ya sabawa kamar milla ta islam sai a danga dangana shi da wannan yanzu ke haruriya ce da zaki wannan tarbayar fa kultu sai nace lastu bi haruriyati ni ba haruriya bace walakin ni sai dai cewa ni as'alu tambaya kawai nake yi fa qalat sai da Aisha tace kana yusibuna dalika tace ai wannan yana famu mu ma'ana haila ta zo mana fannu umaru sai a umarce mu fannu umaru sai a umarce mu fannu umaru sai a umarce mu bi qaba'i somi darama azmi fannu umaru sai a umarce mu bi qaba'i somi darama azmi wala nu umaru ba za a umarce mu ba bi qaba'i salati darama sallah haka shari'a tazo yawwa haka shari'a tazo yawwa mace mai haila ta rama azmi ba za ta rama sallah ba babu zanta ka ce to ai saboda ni a'a haka yazo haka Allah hukunci yazo daga Allah daga manzon Allah manzo Allah haka yazo in mata suna al'ada a kumace su da tsirama azumi amma ku ba za ku mutu da tsirama sallah ba amma Adat bin Abdullah qalat tace sa'altu Aisha ta tambayi sayyida Aisha radhiyallahu anha fa qultu nati ma balul haid menene sha'an ita mai haida taqadus salata tana rama sallah wa taqadus sawma tana rama azumi taqadus sawma tana rama azumi wala taqadus salata ba ta rama sallah fa qalat tace a haruriyatun anti ke ba haruriya ce fa qultu nace lasu bi haruriyatin ni ba haruriya bace walakin ni af'al sai dai ni tambaya nake fa qalat sai da aja da cewa kana sibina zalika wanda yana samu mu wan umaru bi qada istawmi sai a umarce mu da rama azumi wan umaru sai a umarce mu bi qada istawmi da rama azumi dan haka masu al'ada mata masu haila za su rama azumi in dai ana binci azumi ya zama baki ba ko na sha'anin haihuwa ne ko na wata to sai kin rama azumi wala numar bi qada salati amma ba umarta mu da rama sallah alhamdulillah.